Sanin kowa ne cewa malami yana da muhimmanci wajen samar da cigaban rayuwa ba kadai koyar da karatu da rubutu ba har ma da koyar da kimiya da fasaha da sauran bangarorin rayuwa kowane hali malaman makarantu ke ciki a Najeriya
muna cikin wani hali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
salarinka ba ka samu shi akan kai
Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar malamai ta duniya. Makasudin keɓe ranar shine a yaba da aikin da malamai ke yi da yanayi na magance matsalolin su. Malam Isiyaka Abdullahi dake garin Doma a jihar Nasarawa yace ya share shekaru 30 yana malanta a matakin primary.
Kaya aiki ma yanzu yana gagara kamar register, so talk, sai mun hada da meeting da iyayen yara da gwamnati suna taimaka kwata yanzu abin ya gagara mafi yawa an yi ritaya ba replacement musamman mataki na primary school domin yau shekara na 30 kenan wannan aiki shekara 16 ba promotion ina aka zo aka yi promotion zuwa daga 10 zuwa 13 ana ce an ba mu 15%
wannan abin ya gagara kenan
mai kuma a ce 15 daga cikin 100 aka ba different din baya wuce 1000 2000 2000 da wannan babban rana namu na malamai muna kira ga gwamnati su tallafa da kayan aiki
shi ma kamarar Joshua Balabede yace rashin biyan albashin malamai yana dukkar da kuzarin su na aiki
a yanayin mu na yanzu a ce na salarin namu mun karba ne a June watan 6 kuma muna watan 10 kuma wai za a yi World Teachers Day muna da iyalai muna da yara nan muna biya musu kudin makaranta muna biyan kudin haya muna zuwa asibiti amma a ce har yanzu muka samu albashin ka na watan 7 ba
watanni 8 kenan tun bayan da malaman jami'o'in gwamnati a Najeriya suka shiga yajin aiki Dr. Peter Michael Das malami ne a jami'ar Modibo Adama a jihar Adamawa
ba malamin da a sani na da zai so yayi wata 7 bai yi aiki ba ya shafi ilimi sosai ya shafi shi malami kansa akwai bincike da muke yi da ɗan makaranta da namu na kanmu wanda muka samu kuɗaɗe daga waɗansu gurare domin mu gudanar da shi idan yanzu ana yajin aiki akan rufe makarantu jami'o'i don haka waɗannan research din sukan tsaya cik idan an ba da kuɗi aka ware kuɗi na malamai ko kuma na wani aiki gwamnati ta tabbatar cewa an kai wannan kuɗin an yi ayyukan nan daidai bisa ga kuɗin nan ba wai wani ya je ya cire wani percentage ya ce a'a na wani ne ya cire to abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a jami'ar mu a ƙasar nan wanda kuma yana shafan ilimi matuƙa
to sai dai a bangaren gwamnati a kullum cewa take tana iyakar kokarinta gwamnan jihar Plateau Simon Lalon yace ya zama tilas a samu ilimi mai inganci ta hanyar samun malamai ƙwararru yace na tambayi ma'aikatar ilimi ko suna tabbatar da ingancin makarantu kuwa
you can use schools but you don't have to teach us you are watching your time
zaka iya gina makaranta amma idan ba malamai kana bata lokacin ka ne ko a bara shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da baiwa duk wani dalibi a jami'a mai hankorin zama malami tallafin naira 75,000 yayin da daliban da ke kwalejin ilimi za su samu naira 50,000 don ba su kwarin gwiwan samar da ilimi mai inganci Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria